Mala ta taron wanda ya wakana a tsangayen nazarin harkokin kasuwanci da tattalin arziki wato Dangote Business School dake Jami'ar Bayero Kano sun mayar da hankali ne kan koma bayan da masu kananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu a jahohin Arewa ke fuskanta saboda rashin hanyoyin tallafi da lamunin kuɗaɗe daga cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe na gwamnati da masu zaman kansu al'amarin da ke haifar da karancin ayyukan yi da koma bayan tattalin arziki a yankin arewacin Najeriya.
Damammaki da yawa da ya kamata a ce mutanenmu musamman matasa masu ƙananan masana'antu sun bi sun mori waɗannan damammaki. To amma babu ma labarin, ba su san labarin ba, ba su san kuma yanda ake bi ana samu waɗannan damammakin ba don a haɓaka kasuwanci.
Alhaji Shehu Alhaji kenan guda cikin masu shirya taron. An daɗe dai ana barin Arewa a baya wajen cin gajiyar tsare-tsaren tallafawa masu ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu da gwamnatin tarayya kan bullo da su a kai a kai. Na baya-bayan nan dai shine lamari ko rancen kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ta fitar na biliyoyin naira ta hannun bankin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa wato Nigerian Development Bank, inda aka ce fiye da kashi 40 cikin ɗari na kuɗaɗen sun tafi ne a jihar Lagos kawai. Malam Saliu Idris da ke zaman manajan ayyuka na musamman na bankin na cikin mahalarta wannan taro.
Rashin ganewa, most businesses namu na Arewa ba sa bin processes. How many numbers na business na Arewa da sun yi registering da kamfanin Ritsu? Ban da registration ma, muna bar irin kamar one man business ba records da kifin cewa account. Wannan duk abubuwa ya kamata, a shi ya sa muka zo nan Kano yau, cewa mu yi bayan mutane su gane. So awareness muke creating so da 'yan Arewa su gane cewa akwai procedures da ya kamata a bi kafin accessing wannan loan na TBN.
Ga alamu dai masu ƙananan masana'antun sun karɓi wannan ƙalubale. Hajiya Husaina Umar Ahmad na da ƙaramin kamfanin matsar gyaɗa a rukunin ƙananan masana'antu da ke dakata a Kano.
Mun yi ɗan maramin shirya duk requirements ɗin da suka ce mu fito da shi za mu fito da shi, kuma za mu je commercial bank, kuma muna da desk officer yanzu da suka ba mu, idan da wata damuwa za mu tuntuɓe su, ko mu tattaɓi KCCI za su shirye mana gaba su tabbatar da jama'ar jihar Kano mata da matasa da manya SMEs sun yi assessment.
To sai dai a cewar Farfesa Murtala Sabo Sagagi, ɗaya daga cikin masu gabatar da makala a yayin taron, akwai kalubale.
Sai an hada karfi da karfe, shi yasa muke cewa dole sai su jihohi sun shigo cikin harkar. Duk abin da aka ce kayi shi a Abuja, idan jihar ka bata rungume shi ta karbe shi ba, mutanen jihar ka ba za su samu ba. So shi yasa muke magana cewa jihohi su shigo domin a zauna da waɗannan bankuna a ga yadda za a sa waɗannan bankunan su yi abin da ya kamata. Saboda yawanci zaka ga can sama din wato sarrai yakan shiga cikin harkokin, duk inda ka kawo kuɗi a Najeriya kuma kace kuɗin nan zai tafi wajen talakawa ne, to ka san akwai matsala ba, sai na gaya maka matsala ba, kowa ya riga ya santa. To saboda haka ku jihohi da kuke son mutanen ku su samu wannan tagomashi, sai kuma kun shigo an dama da ku.
Ko da yake taron ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a bangaren tafiyar da harkokin masu ƙanana da matsakaitan masana'antu a Kano, amma gwamnatin jihar Kano bata sami sukunin tura ko da guda cikin jami'anta ba, duk wanda goran gayyatar da masu shirya taron suka ce sun tura wa gwamnatin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.